masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku assalamu alaikum BOA Hausa dan Allah ku bani haske dangane da bambancin mulkin shugaban kasa da prime minister kuma a wanne ne talaka zai fi samun sassauci mai tambaya malami kura garin sarkin noma a jihar Yobe Najeriya to idan mai tambayar malami kura da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga kashi na farko na ansar da wakilin mu a shirin Taraba da Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samu daga Dr. Mahadi Abba malami a Jami'ar Modibbo Adama dake Yola jihar Adamawa Najeriya wanda yake
wato maganan prime minister da kuma shugaban kasa duka dai shugabanni ne duka su bi shugabanni ne
eh wato dukkan menene bambancin su to duba da cewa kace dukkanin su shugabanni ne menene bambancin su
inda tsarin mulki ya tanada inda tsarin mulki ya tanada za a kira wannan prime minister sai a kira shi prime minister inda tsarin mulki ya tanada a kira wannan shugaban kasa kuma a kira shi shugaban kasa sai dai babban bambanci tsakanin su guda biyu shi gwamnatin shugaban kasa ana kira da shugaban kasa mai cikakken iko sai nan prime minister kuma shugaban kasa ne amma yana da wani wa'ansu abubuwa wata kila wancan shugaban kasan yake da shi shi bai da shi
to dukkan kamar menene shugaban kasa yake da shi wanda prime minister bai da shi kuma menene prime minister yake da shi wanda shugaban kasa bai da shi misali
alal misali zaben shugaban kasa ana zabe ne na gama gari wanda kasar gaba daya za ta zabe shi a matsayin shugaban kasa sa'annan shi prime minister kuma a tsarin mulki na England wanda mu muka tsayi ba zaben gama gari ake masa ba ana zaben sa ne a matsayin prime minister lokacin da ya ci zabe a mazabar sa na gundumar da ya fita wato daga cikin ɗan majalisu anan ake zaben prime minister misali in an yi zaben senatoci a Nigeria in sun je Abuja sai su zabi ɗaya daga cikin su ya zama prime minister wannan shine ake kiran prime minister to amma yanda shi matambayi zai gane bari in fara fassara masa yadda Nigeria ta gudanar zaben prime minister wannan tsarin mulki na iri na prime minister Najeriya ta taba yi shekaru da dama da suka wuce sa'annan daga baya ne muka dawo tsarin mulki da muke amfani da shi yanzu wanda shugaban kasa yake da cikakken iko wanda ake zaben sa a duk mazaba a Najeriya na farko Najeriya ta samu yankin kai a 1960 a wannan tsarin mulki da ita England ta shimfida mana ta shimfida mana ne irin tsarin mulkin nasu gaba daya prime minister zaben prime minister lokacin akai tsarin mulki wato da turanci yake kira parliamentary system of government don haka da aka zamu da aka samu yankin kai 1960 wannan tsarin muka fara an yi zabe na shugabannin majalisu na Najeriya gaba daya suka hadu a Lagos a wannan lokacin Lagos ne headquarters Najeriya suka hadu a Lagos daga cikin ɗan majalisu wanda jam'iyyar su ta firin jayi dama haka tsarin mulkin tanadar wanda jam'iyyar su ta firin jayi daga cikin su ne za a zaba prime minister daga cikin su ne za a zaba shugaban kasa amma wancan tsarin mulki shugaban kasa a wannan wuri shugaban kasa ne kawai na ceremonial president wato na buki sunan sa bai da cikakken iko a wancan tsari don haka da aka yi zabe a mazabu a jihohi a cikin Najeriya wato Northern Najeriya da Eastern Najeriya da kuma Western Najeriya suka hadu a Lagos babu jam'iyya guda daya wanda take da karfin iko da zata zabi prime minister ita kadai domin sai mutum da karfin iko da zai zabi prime minister shi kadai wannan party zata zaba don haka suna buƙatan alliance abinda ake cewa su auren juna da aka yi alliance an yi alliance tsakanin party guda biyu ne NPC daga arewa wato Northern People Congress tare da NCNC wato National Council of Nigerian Citizens daga can Southeast Nigeria under leadership of Dr. Nnamdi Azikiwe su suka yarda suka yi aure tsakanin wannan party guda biyu daga cikin su sai aka zabi prime minister wanda mafi karfi kenan wanda yake da karfin iko na gwamnati aka zabi sa Abubakar Tafawa Balewa ya zama na farkon prime minister a tarihin Najeriya wanda kuma ba sake yi ba zuwa yanzu sa'annan aka zabi shugaban kasa har a wancan tsari ma akwai shugaban kasa amma shugaban kasan bai da cikakken iko shugaban kasa ne na jekanayika wanda da turanci ake kira da ceremonial president a wannan lokacin sai aka zabi Dr. Nnamdi Azikiwe shine ya zama shugaban kasan Najeriya amma na buki ne ake kiran sa in akwai bukukuwa Najeriya shine zai jagoranci bukukuwa kamar yaya wani irin buki irin bukin rantsar da shugaban kasan prime minister kenan shine zai jagoranci rantsar da su haka kuma in an yi baki daga waje irin su ambassadors da dai manyan baki da za a yi daga kasan waje shine zai je ya karbe su daga iyaku da kawo su cikin gari ya kawo su wurin gwamnati shine ayyukan sa na shugaban kasa a wancan lokacin Dr. Nnamdi Azikiwe a tsarin mulkin prime minister kenan wanda ake kira parliamentary system of government
to doctor da aka yi wannan hadakar kuma aka yi wannan shugabanci na prime minister da kuma na shi shugaban kasa na biki wato kamar yadda ka bayyana yaya kuma lamarin ya gudana an ci gaba da yin shi bisa tsari ko da an zanna samu tasgaro daga baya
to da aka yi mutane biyu din nan jami'a suka dauka su suka yi hadaka wato marriage of alliance suka yi hadaka sai ɗaya ya ɗauki prime minister ɗaya kuma ya aka bari shugaban kasa sauran mutum ɗaya din za ku iya tunawa akwai AG shi kuma karkashin Chief Awolowo
to doctor shi ma Chief Awolowo yana cikin waɗannan waɗanda suke da mulki na prime minister da kuma shi shugaban kasa na bikin kenan ko dai
shi bai hada gwamnati da su ba don haka shi ya zama shi ne babban dan adawa a gwamnatin Najeriya a tsarin mulkin na First Republic an gargashin jam'iyyar National AG to wannan tsarin mulkin illar ta ɗaya ne za ku zabi prime minister a yau gobe in an gaji da shi za a yi sallaman sa
to duka in an gaji da shi za a yi sallaman sa kuma ko me yasa ko dai haka tsarin yake
domin ba zaben gama gari aka masa ba zabe ne wanda yan majalisu a Lagos suka zabe shi dukuran da suka ce sun ishe shi kuma za su cire shi sake zaben wani daga tsakanin su kawai ba za su nemi ko shugaban kasa ma ba za a nemi yadda a ji bakin sa ba in dai jam'iyyar ta samu matsala a cikin ta in jam'iyyar ta samu matsala a ciki aka samu rarrabu kan kawuna tsakanin ƴaƴan jam'iyyar wannan inda prime minister yake waɗansu suka ce ba su son shi daga ran da suka ce ba su son shi ko kuma a wannan lokacin da suka ce ba su son shi za su iya suje su nemi wani ɗan jam'iyya su haɗa kai su haɗa kai za su kore shi za a cire prime minister
to yanzu da yanzu hakan kana ga akwai wata mamora ko ko wani annashuwa ko wani jin daɗi haka
in jam'iyyar zan ta ci gaba da cin zaɓe a Najeriya ko kuma ko ina ake yi kuma mutumin prime minister nan yana cin zaɓe a mazaɓar sa wato gundumar da ya fita daga jihar da ya fita zai iya yin shekara 30 yana prime minister ba wanda zai iya cire shi domin tsarin mulkin ya tanadar prime minister zaɓe sa za a yi a majalisa duk lokacin da party sa yake zaɓe zai iya zama prime minister don haka babu tsarin dokan da yake zai shekara 4 ya tafi ko shekara 3 ya tafi ko shekara 8 ya tafi a zai iya yin wata daya a cire shi sati biyu a cire shi in farko awa daya ma zai iya yi a ce an gani da shi a cire shi to kaga wannan akwai masifa a ciki so wannan shine tsarin mulki na prime minister wanda Najeriya ta taba yi shekaru da dama da suka wuce da aka samu aka sojoji suka shigo cikin mulki suka karkashe wayannan mutanen da na kirga muku irin su tafawa balewa Ahmadu Bello Kisa Akintola da sauran manyan sojoji Najeriya a January 1966 Najeriya ta koma karkashin sojoji na shekaru da dama
to doctor yaushe ne kuma Najeriya ta sake dawa kan mulkin demokradiya na zaben shugaban kasa na gama gari wanda yanzu haka Najeriya ke kanta
a shekarar 1979 lokacin da Najeriya ta sake koma karkashin mulkin demokradiya to a wannan lokacin sojoji suka je suka aro gwamnatin irin na America suka kawo a Najeriya wato presidential system of government wannan tsarin mulki shi kuma ya tanadar da shugaban kasa mai cikakken iko wanda shi kadai yake da iko na governance na Najeriya gaba daya kuma a nan shi shugaban kasa zaben sa ake yi na gama gari gaba daya wato gama gari in the sense that in za a yi zaben shugaban kasa duk mazabu a Najeriya da muke da su sai an je an kada kuri'a na shugaban kasa a wurin wanda kowane jam'iyya ya ci to wannan shugaban kasan da ya ci zaɓe a wannan tsarin mulkin shi tsarin mulkin tare zai yi shekara 4 ne ba wanda zai cire shi da sauki
yanzu da ta shi shugaban kasa mai cikakken iko yanzu a Najeriya idan aka riga aka yi zaɓe aka ko kada kuri'u jam'iyyar su ta ci ya dare kan karagan mulki babu wata hanya da za a bi a cire shi kenan
akwai hanyar cire shi amma yana da wahala ba a taɓa yi a Najeriya ba ba a taɓa yi a ƙasashe da dama a duniya ba in an zaɓe shi yana da ƙarfin ikon shekara 4 bayan shekara 4 kuma yana da ƙarfi ya sake neman wannan tafiyar a tsarin mulki namu na Najeriya yanzu ya sake yin shekara 8 in yayi shekara 8 ya gama to tsarin mulki ta duk kuma ko duk Najeriya ba wani wanda yake da gata irin sa ba zai sake komawa wannan kujeran ba to kaga nan bambancin a wancan zai iya shekaru da dama mutane suna da bukatun sa anan kuma ko shi kadai ake bukata a Najeriya in yayi shekara 8 ya kare ba zai koma ba wannan shi tsarin mulki da ake kira presidential, amma wannan shugaban kasan fa kamar da na ya muku shi mai cikakken iko ne.
To dukka shi shugaban kasa mai cikakken iko da ake tabbato akai yaya bambancin ayyukan su yake da wancan shugaban kasa na biki da kuma prime minister? Akwai bambancin ayyukan ne? Akwai abin da aka saba aka canja ko dai a'a abin yana nan kan yadda waɗancan su ka dora a baya?
Duk ayyukan da ka sani wanda ake yi a wancan tsari na prime minister da muke da shi da kuma shugaban kasa a wancan wuri, to duk tare-tare an kawo an jigga mashi shugaban kasa mai cikakken iko anan. Shi ne shugaban kasa, shi ne mai tare baki, shi ne mai karɓan baki, shi ne mai ceremony, shi ne duk abin da kake bukata a matsayin sa na shugaban kasa shi yake wa ƴan Najeriya da kuma kasashen da suke irin wannan tafiyar. Najeriya ta are wannan tsarin mulkin ne daga America a 1979, suka dauko shi suka kawo anan, shi muke yi daga wancan lokacin har zuwa yau. Tsarin mulkin da Najeriya take amfani da shi kenan. A wannan tafiyar shi shugaban kasa kamar da na ga muku yana da ƙarfin iko na shekara 4 zuwa 8 in Allah ya sani da rabo. Cire shi a matsayin shugaban kasa yana da wahala. Akwai tsarin da aka yi na cire shi, wato za a iya a kai impeachment a National Assembly. A National Assembly ta yi impeachment naci, za a kai kotu waye-waye da sauran abubuwa da za a kai shirya. To amma kamin a samu a cimma matsaya wurin cire shi yana da wahala.
Sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansar tambaya kan bambancin tsarin shugaban kasa da prime minister da ma ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin, Dr. Mahadi Abba na jami'ar Modibo Adama da ke Yola Adama Najeriya, da wakilinmu a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado, da producer mu Julie Lewis Gresham, da kuma engineer mu ni Ibrahim Ta'almasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Wassalam.